Sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yakub Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Lasariyar yau Alhamis 12 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kadan labarai.
A yau Alhamis, kasar Isra'ila ta faɗi cewa dakaranta na shirin kai farmaki ta ƙasa a zirin Gaza, amma babu wani mataki da aka yanke a hukumance akan farmakin. Yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar, Yahudawa da yawa a faɗin duniya suna fuskantar barazanar kyama. Wani jami'in Rasha ya faɗa a yau Alhamis cewa tarkacen jiragen sama mara matuƙi da Ukraine ta harbo sun kashe mutane uku a yankin Belgorod na Rasha.
Kajin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa fadar Kremlin ta shugaban Rasha tana auna rawar da za ta iya takawa game da rikicin gabas ta tsakiya da kuma duban dangantakarta da Isra'ila da Hamas da ma Iran. Haka zalika za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Ola Olukayode a matsayin sabon shugaban EFCC.
Shugaba na da ikon ya naɗa kowa a komai, amma akwai wuraren da za ka iya naɗa wani ba, kamar harkar lafiya, harkar dukkan jirgin sama, haka ita ma wannan harkar ta kokarin saita ƙasa da tafi a daidai, musamman harkar cin hanci da rashawa. To wannan a nan ne nake ji shugaba ta zubiya kwafsa.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a yau zai ci gaba da tattaunawa da Dr. Muslim Bello Katagum akan cututtukan acid peptic diseases, don ji irin mutanen da suka fi cin karo da irin waɗannan cututtuka da kuma hanyoyin kariya. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, ƙasar Isra'ila ta faɗi cewa dakaranta na shirin kai farmaki ta ƙasa a zirin Gaza, amma babu wani mataki da aka yanke a hukumance akan kai farmakin. Rundunar sojan Isra'ila ta girke dakaro 300 a kusa da kan iyakar Gaza, yayin da take mayar da martani akan harin da kungiyar mayakan Hamas ta kai, wanda ya kashe akalla mutane 1,200 a Isra'ila. Wasu hare-hare da Isra'ila ta fara kaiwa sa'o'i bayan harin da Hamas ta kai a ranar Asabar sun yi sanadin kisan mutane aƙalla 1,350 a Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 340 ne suka rasa matsugunansu a Gaza, inda fiye da kashi 2/3 suka nemi mafaka a makarantun Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙungiyoyin agaji sun bayyana fargaba game da samar da abinci, ruwan sha, man fetur da magunguna a yayin da Isra'ila ke ruwan bama-bamai a Gaza. Yayin da rikicin tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar, Yahudawa da yawa a faɗin duniya na fuskantar barazanar kyama. Kama daga birnin New York zuwa London, St. Louis da Sydney, al'ummar Yahudawa na fuskantar kiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas ta tsakiya. Abin takaici ne ganin a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa, sai Yahudawa a duk sassan duniya sun fuskanci wani ɗan tashin hankalin kiyayya, a cewar Heidi Beveridge, ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa shirin yaƙi da kiyayya da tsatsauran ra'ayi a duniya. Isra'ila ta samu kanta cikin babban tashin hankali a ranar Asabar, a lokacin da mayakan Hamas suka kai wani harin bazata inda suka kashe akalla 'yan Isra'ila sama da 1,000, tare da jikkata ƙarin wasu fiye da 2,000, sannan suka yi garkuwa da wasu su 150. Wani jami'in Rasha ya faɗa a yau Alhamis cewa tarkacen jirgin sama mara matuƙi da Ukraine ta harbo sun kashe mutane uku a yankin Belgorod na Rasha. Vyacheslav Gladkov, gwamnan yankin, ya faɗa a shafin Telegram cewa tarkacen sun lalata wani gida kuma an gano gawarwakin mutane uku a cikin baraguzan ginin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta daƙila wani harin jirgin sama mara matuƙi na Ukraine, inda kuma makaman kariya ta sama suka kakkaɓo wani jirgin mara matuƙi a Belgorod. Belgorod dai na ɗaya daga cikin yankunan Rasha da ke kan iyaka da Ukraine, ita ma rundunar sojan Ukraine ta fada a yau Alhamis cewa Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuki guda 33 da suka auna yankuna da yawa kuma makaman kariya ta sama na Ukraine sun lalata 28 daga cikin jiragen to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
to ajima kadan bariyar za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Rasha da ta yi shiru da bakinta game da barkewar tashin hankali tsakanin sojojin Isra'ila da Hamas amma fadar Kremlin a wannan mako ta bada alamun cewa tana auna rawar da za ta iya takawa da kuma dangantakarta da Isra'ila da Hamas da ma Iran ba tare da bayyana rana ba jama'an Rasha sun sanar da ziyarar da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas zai kai nan gaba Ga Murtala Faruk Sanyin na da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Luis Ramirez a Moscow.
Kwana biyu kacal bayan mayakan Hamas sun kaddamar da hare-hare kan Isra'ila. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya karbi bakuncin Secretary General na kungiyar kasashen Larabawa a birnin Moscow, inda ya jaddada kudirorin Rasha na samar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin Isra'ila da Falastinu.
Inisiativa može biti только одна. Решение об урегулировании палестинской проблемы, которые были приняты в Организации Объединенных Наций.
Лавров ya ce za a iya samar da wani shiri guda kawai kuma shine matakin warware batun Palestine wanda majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi. Yace hakan na nuni da zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu a matsayin makwabta na gari. Waɗannan kasashen in ji shi sune Isra'ila da Palestine. Rasha dai ta rike tana kokarin ganin ta daidaita alakar ta da Isra'ila da kuma fada da shugabannin Falastinawa a yammacin gabar kogin Jordan da zirin Gaza. Hakan ya hada da shugabannin kungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran. Wadanda ministan harkokin wajen Rasha ya karbi bakuncin su a Moscow a watan Satumban shekara ta 2022 tare da cikakken sanin cewa hakan zai iya kawo cikas ga dangantaka da Isra'ila. Yayin da Rasha ta yanke shirin da ta yi game da sabon fadan da ya barke tsakanin Isra'ila da Hamas, shugaba Vladimir Putin bai yi wata ba wajen dorawa Washington alhakin zubar da jinin da ake yi a halin yanzu. Putin ya bayyana lamarin a matsayin kyakkyawan misali na gazawar manufofin Amurka a gabas ta tsakiya. Ya zargi Washington da kokarin yin uwa da makarbiya wajen samar da maslaha kawai, amma a kalaman na shugaban Rasha bata damu da samar da daidaito ga bangarorin biyu ba. Jami'an Amurka a ranar Laraba ba su ce komai ba kan kalaman na Putin. Bayan sukar Amurka, masu lura da al'amura sun ce Rasha na neman damar da za ta bunƙasa tasirinta a gabas ta tsakiya. Galib Dale masani ne a hukumar shirin gabas ta tsakiya da arewacin Afirka ta Chatham House.
Russia has much more established links with Israel. I mean, let's not forget the nature of Israel's stance.
Yace Rasha tana da alaƙa sosai da Isra'ila. Ina nufin kada mu manta da yanayin matsayin Isra'ila a kan yaƙin Ukraine, wanda kuma ya haifar da wani nau'i na suka a yammacin Turai. A dai ɓangaren kuma, Rasha na da daɗaɗɗiyar alaƙa da kuma hulɗa da Hamas, amma ina ganin wannan ya fi kama da alaƙar zamantakewa a maimakon alaƙar haɗin gwiwa. Amma Iran ita ce babbar mai goyon bayan Hamas da Hezbollah a Lebanon, kuma ɗaya daga cikin abokan hulɗar Moscow. Shi ne abin da ya fi damun Kremlin. Wannan ne ra'ayin masanin siyasar Rasha Arkady Dubnov, wanda ya ce ya yi imanin shigar Rasha na nufin rikicin gabas ta tsakiya na barazanar rikidewa zuwa yakin duniya na uku, tare da abin da ya ce zai iya haifar da sakamako marar adadi. A irin wannan yanayi, Dubnov ya ce yana da tabbacin Moscow ba za ta yi irin wannan kasadar ba. Iran in ji shi za ta iya. Yayin da Moscow ta karkata kan mamayar Ukraine, sabon tashin hankali a gabas ta tsakiya ya haifar da sababbin tambayoyi ba kawai ga Kremlin ba har ma da fatan zaman lafiya a duniya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Luis Ramirez a Moscow. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa matsalar jin kai a Sudan sakamakon fadan da ya barke tsakanin manyan hafsoshin sojan kasar biyu da ke neman kama ikon kasar ya janyo matsalar kariya a cikin Sudan da makwabtan kasashe lamarin da ke tattare da hadarin tabarbarewar zaman lafiya a yankin idan har rikicin ya ci gaba. Ina ganin a ko ina a duniya inda aka samu rikicin da ya dade ana yi kuma akwai yiwuwar rikicin Sudan zai dauki lokaci. To zai zama kamar ɗaya daga cikin jerin daɗaɗɗun matsalolin da ake fuskanta a sashen duniyar da nake, a cewar Ayman Garaibe, daraktan ofishin hukumar UNHCR na yankin gabas ta tsakiya da arewacin Afirka. Kama daga Yemen zuwa Libya dukansu, koda akwai ƙasa mafi karamci kuma koda ana biyan ta kuɗi, zai kai ga lokacin da za ta gaji. Ina fatan ba za a kai ga hakan ba, a cewarsa. Fiye da mutane miliyan 5.4 a Sudan sun rasa matsugunansu tun bayan barkewar rikici tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a tsakiyar watan Afrilu. Lamarin da ya zama rikicin gudun hijira da ya faru cikin sauri da aka gani a duniya. A yau Alhamis, gwamnatin Taliban ta ƙasar Afghanistan ta rage adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a yankunan yammacin ƙasar zuwa kimanin 1,000. Aka san adadin baya da ya nuna mutane fiye da 2,000 ne suka mutu. Ma'aikatar lafiyar al'umma ta Afghanistan ta wallafa adadin baya-baya a shafin X, wanda a baya ake kira Twitter. Tana mai cewa kusan mutane 2,400 suka jakkata tun daga ranar Asabar a lokacin da girgizar kasar mai karfin awo 6.3 ta farko ta afku a wasu gundumomi a yammacin lardin Herat da ke kan iyaka da Iran. Mai magana da yawun hukumar UNICEF ya faɗa wa muryar Amurka a yau Alhamis cewa sama da kashi 90 cikin 100 na waɗanda aka ce sun mutu mata ne da yara ƙanana. Yana mai cewa adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa. Girgizar ƙasa ta sha faruwa a yankin na Afghanistan mai yawan fuskantar bala'i kafin girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da aka sake yi a ranar Laraba. Daga baya kuma aka ƙara samun wasu ƙanana guda 3.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada Ola Olukayode a matsayin sabon shugaban EFCC, wanda zai mai gurbin tsohon shugaban hukumar Abdulrashid Bawa, wanda ya murabus bayan da aka dakatar da shi daga aiki. Sai dai nadin Olukayode ya zo da cece-kuce. Dalili kenan kuma da yasa na tuntubi Malam Nasir Zaradin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya dokar da ta kafa EFCC, akan ko ya yake kallon wannan nadin.
To na farko dai in za a duba abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine a duba ita doka da ta kafa EFCC. Sashe na biyu uku cikin baka ya fito ya faɗi cewa duk wanda za a nada shugaban EFCC sai yana da kwarewa ta aikin tsaro ko leken asiri ko ɗan sanda, kuma sai ya yi kamar shekara 15 yana irin wannan aikin. Sannan sai yana da mukami da ya kai ƙasa ga mataimakin kwamishinan 'yan sanda. To kaga tun a nan ana jin shugaba Tinubu ya kwafsa, saboda shugaba na da ikon ya nada kowa a komai, amma akwai wuraren da za ka iya nada wani ma, kamar harkar lafiya, harkar duka jirgin sama, haka ita ma wannan harkar ta kokarin aita ƙasa da tafi a daidai, musamman harkar cin hanci da rashawa. To wannan a nan ne nake jin shugaba Tinubu ya kwafsa da ya saka Ola Olukayode.
To amma an ce shi kuma ai ya taba rike mukabai daban-daban a cikin wannan hukuma ta EFCC, so baka gani yana da kware wanda zai iya yi wannan aiki?
To yana aiki a lokacin da mataimakin shugaban kasa Usman Banjo a ofishinsa, shugaban EFCC na lokacin Ibrahim Mustafa Magu ya dauko shi ya bashi mataimaki na musamman ga ofishinsa. Daga baya da wani hanya ya samu sai aka nada shi sakatare na hukuma. Sakatare ba sai wanda yake aikin kaki ba. Kowa za a iya nada sakatare musamman kai lawyer ne. To zama sakatare ba zai iya sawa ka zama shugaban hukumar EFCC ba. Saboda akwai doka da ta tsara cewa wanda zai zama shugaban EFCC sai yana da irin wannan kwarewa na aikin tsaro. To kaga shi bai da wata kwarewa ta aikin tsaro bai taɓa yin aikin tsaro ba. Saboda haka ta nan za a ce a gaskiya sai dai idan kuma za a zo a canja dokan ne to kuma kaga an yi riga malam masallaci. Kamata yi da farko a canja dokar kafin ma a yi ƙoƙarin naɗa wani ya hau abin da ake ganin kamar an yi kuskure.
To kana ganin kamar yadda kace bisa doka da wannan walikai da bai cancanta ba, kana ganin haka zai iya shafar aikin da EFCC ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa?
Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Saboda me? Saboda ka ga shi ko da ya sakataren ba mutane da yawa EFCC na da ya sakatare da ya mataimaki na musamman ga magu. Mutane da yawa na cewa gaskiya bai nuna kwarewa ko iya aiki a lokacin da ya rike waɗannan makaman ba. To kaga akwai matsala a nan. Balle a ce yanzu an ba shi wannan gingime mai makami na shugaban hukumar. Sai dai in so ake a kashe wannan harka ta cin hanci, binciken cin hanci da rashawa a Najeriya.
To ya kake ganin maganganu da wasu ke yi a kan wanda yake yana da alamar kabilanci cewa a shugaba Tinubu ya dauko wannan mutumin ne don ya zama dan kabilarsa?
Ba na jin maganar kabilanci domin shi shugaban kasa yana da yancin ya dauko kowa yake so ya nada daga ko ina yake so ya nada. Kuma watakila shugaba Tinubu bai tsaya ya dube ita kanta dokar nan ba kafin yi wannan nadin, amma ba na jin wai kabilanci ne yasa shugaba Tinubu ya dauko bai rabe wani koye dai ya ba shi wannan shugabanci.
Nasiru Zahraddini kenan da wannan sharhi. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa akan acid peptic disease. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani akan APD da abubuwan da ke haddasa su, alamun su da ma irin gwaje-gwajen da ake yi don gano irin waɗannan cututtuka. A wannan satin, likita zai ci gaba da yi mana bayani kan mutanen da suka fi kamuwa ko kuma cin karo da irin waɗannan cututtuka na APD wato acid peptic disease. Likita gare ka.
To gaskiya dai bincike ya nuna cewa kowa zai iya kamuwa da wannan cututtukan sai dai bai cika faruwa a shekaru na yara ba, musamman da suke shekara 18 ko 20 yayi kasa. Yawanci daga shekara 25 ne ya sama akan same shi, kuma bai ma cika faruwa ga wanda suke shekara 60 ba. Yawanci wannan shekarun 25 zuwa 30, 40, 50, 60 yafi aukuwa. Sai dai wani ba hanzari ba ga yaran da suke zuwa asibiti ake yawan ba su diclofenac ko kuma ibuprofen ko kuma indomethacin, musamman suka zo da zazzabi ko na makamancin haka, har ake daura su akan magunguna ko da shekarun goma ne ko 12 ko 13 ba abun mamaki bane a gaba samu irin wannan cuta na acid peptic disease. Saboda already an fara bawa shi wannan Helicobacter pylori infection din dama tare da shi mucosal lining din jikin mutum, wato tacimbin mutum kenan, ko kuma hanji ya fara dan daye, wato na daye wanda yake yin nan, to zai iya jawowa a lot of other conditions kamar irin su bacteria din su shiga gurin har sai su fara replicate, wato sai su fara girma su zo su fara cin gurin tun mutum yana yaro. Sai ga shekara 18 ko 17 an kawo shi yana da irin wannan ulcer din sai ka tsara ta ina ya samu duk da dai akan iya yin gado amma kuma ba wani babban bincike da ya nuna haka kamar yadda ake cewa ma gajiya yana iya dagawa ga wanda suke da shi to shi ma dai wannan bayani ne on its own amma kuma bincike ya nuna kan tabbas in yayi yawa mutum ba ya samu hutu ba ya samu damar cin abinci har abincin ya kasance ya narke a cikin shi ya zo ya fita ta bayan gida to shi ma yakan iya daga wannan cuta na asymptomatic disease din
To likita ko zaka iya kwatanta yawan mutanen da ake samu da irin waɗannan cututtuka musamman ma a nan Najeriya?
Gaskiya yawan samun mutane wanda suke da irin wannan cututtuka a Najeriya suna da yawa. Kamar da muka sani muna da akalla population mutum miliyan 220 so ba abun mamaki bane mutum miliyan 70 zuwa 100 ma suna da shi. Sai dai waɗansu nasu yakan tashi kowane rana, wani sati-sati, wani wata-wata, wani kuma har ya kai kusan wata shida ko shekara ga musamman wanda suke kiyaye abubuwan da ya kamata ke sun kiyaye suke shan magani to ba dole ta shi ba kamar yadda na faɗa ne ai kusan rabin duniya suna da irin wannan H pylori a jikin su amma ba shi yake nufin suna da cutan ba amma ba abun mamaki bane ya kasance cewa mutum bai da cutan kuma amma yana da wannan asymptomatic disease din to sai za ga kowanne kusan mara lafiya in ya zo muka asibiti sai ce muka yana da ulcer not knowing that ba dole ulcer yake da shi ba za ta iya wani cuta ne mai kama da ulcer ɗaya daga cikin wanda na faɗa din shin esophagitis ne gastritis ne duodenitis ne ko Zoninga Ellison syndrome so duk wannan ba mu san mu sani ba amma wani gudu ba hanzari ba wannan ma yakan iya zuwa da wani alama daban wanda ba su yi kama da ulcer ba sai ce maka ulcer ne alal misali yanzu muka dauka akwai wanda suke da pancreatitis akwai wanda suke da hepatitis akwai wanda suke da enterocolitis akwai wanda suke da enteritis akwai wanda masu colitis akwai wanda suke da peritonitis akwai wanda su pyelonephritis irin su cholecystitis cholelithiasis nephrolithiasis duka wa'innan in mutum ya sami a jikin shi sai ce muke yana da ulcer so in likita bai tsananta a bincike da kyau ba da gwaje-gwaje to sai ya kasance karshe ya ba mutum magani da bai kamata a ce ya sha ba shi ko mutumin already tunda har likita ya ba shi magani to fa sai ya fara samun wannan belief in kan akan cutan da yake da shi din kenan wanda kuma ba wai hakan yake nufi ba to sai sa mutum yana da kyau in ya zo asibiti kare ce ga cutan da yake da shi na ulcer a'a ya bari sai likita ya tabbatar ya duba ya gani da kanshi in ba haka ba at least ba mu wake wani yana da kidney stones ne to sai zo ya ji bashi kuma maganin ulcer so ko kuma abin ya muni ba abin da yake shi mamuni shine mutumin da yazo da angina pectoris wato wani tsananin ciwon kirji ne wanda shi ma zai kama da ciwon ciki saboda irin yanayin motsin wannan ciwon kirjin wanda kuma yawanci yafi nuna alamun akwai matsalan zuciya wani abu shi myocardial infarction kenan ko heart attack da aka sani to likitoci da yawa da wanda ba su tsananta a bincike ba sai da sun maka mutum maganin ulcer to shine kuma inda ake iya samun wannan problem din har sun ka ga dinga damu mutum continuously mutum ya ci shan maganin ulcer amma kuma bai warke ba saboda ba dan komai ba mutumin da ya zo asibiti sai ya ce yana da ulcer shi kuma likita sai bai bincike da kyau ba sai ya bashi maganin ulcer not knowing that angina pectoris ne wanda yake kokarin cause myocardial infarction ko kuma costal chondritis ko kuma other condition din da babu dangin iya balle na baba wanda ko ka ba da maganin ulcer ba zai taɓa yin aiki ba
To likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu kan yadda za su kare kansu daga cin karo da APD da ma sauran cututtuka baki daya
Daga cikin manyan hanyoyin da zan ba da shawara na kariya su ne ga wanda aka tabbatar da suna da irin wannan asymptomatic disease din na lissafo a baya musamman gastric ko kuma duodenal ulcer to gaskiya babban daga cikin su sune su yi hakuri su kiyaye abubuwa kamar haka na farko dai shine ga wanda za su yi azumi ta kama dole to su tabbata sun sahun bin kyau kuma kar su tsananta su ce dole sai sun yi azumin saboda already in mutum baya da lafiya Allah ya riga da ya kawo masa sauki to kada ya ce zai tsananta wa kanshi na biyu kuma shine duk abinci da ya kasance akwai tsami a ciki ko yaji ko maiƙo ko kuma gas waɗansu ma sun ce har da wake sai a yi haƙuri da cin su gabaki ɗaya amma in mutum ya ce zai ci ko da kaɗan ne ma to ba amma wake bane zai iya fama masa wannan ciwon kuma zai iya fama mata wannan ciwon har sai an zo asibiti a zo a ta fama sai na gaba kuma yawan shan ruwa mai tsafta yana taimakawa matuƙa kare kasance ana shan ruwa kowane iri saboda in ya kasance mutum yana da wannan ulcer din ya zo ya haɗu da typhoid sai abin ya zo ya yi yawa ga ciwon ciki na ulcer ga ciwon ciwon ciki na typhoid sai zo bata mutum ciki ga gutawa ga amai ga sassaɓi ga tsananin ciwon cikin kuma a zo a ta bada magunguna masu yawa ta kashe kuɗi wanda kuma eh aka samu lafiya amma kuma ba sai an kai ga haka ba so jikin manyan abubuwan inda aka kiyaye wannan to da Allah subhanahu wataala sauran ma za su zo da sauki amma in dai ba kiyaye ba aka ce za a ta shan magani ne sallah to ba akan samu resistance na wa'innan magungunan da ake sha daga cikin magungunan kuma kun san akwai irin su proton pump inhibitors muna da H2 receptor antagonist muna da antacids muna da irin su prostaglandin analogs muna da other ones irin su mucosal barrier fortifiers muna da wanda su aikin su sai eliminate wannan Helicobacter pyloric infection ne wanda wata rana in ya kasance cewa ta kama dole maganin da muke bayarwa ba su yi aiki ba to fa har sai an je ga ana yin fida wa mutum wato surgery kenan wanda shine zai iya taimaka gurin cin nasara daga cikin irin wannan surgery din akwai irin su vagotomy shine yayin da aka datsar da jijin da yake kawo wannan acid din da in yayi yawa yake fama ciwon da mutum mai ulcer yake da shi to kun ga aka datsar da wannan acid din ba zai na zuwa da yawa ba zai kasance ba zai na zuwa ba kwata-kwata to hakan kenan zai sa insha Allah ga wanda yake da tsananin ciwon ciki irin wannan ulcer din ya zo ya rige samu kuma ya bari kusan gabaki daya akan irin su pyloroplasty wanda yakan taimaka gurin kara fadada wato ainihin sashi na hanjin mutum dan abinci yana wucewa nan da yanda kare na takura yana taba ciwon yana fama ciwon akan irin su gastroenterostomy akan irin su wani abu shi subtotal enterectomy wanda shi ma duk dai aiki ne ake daban-daban kala-kala dan ganin ya za a yi a ci nasara gurin shawuwa kan wannan matsala na ulcer din daga cikin ayyukan kuma su ne kamar haka dan a samu ne a tsayar da acid din ko a rage yawan acid din ko kuma ya kasance an rage karfin acid din ko kuma a cire shi ga baki daya ko kuma inda ciwon mutum ya ji ya za a yi a sa abinda zai rufe wannan ciwon ya rage zafin ciwon so irin daga cikin magungunan kenan to amma kuma aka lissafa da yawa daga cikin su ba sai an kai ga haka ba in dai mutum yake yin abubuwan da na faɗa kuma insha Allah ta'ala sai ga abin ya zo da sauki wa mutum ga baki daya
shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya
to ma dalla yanzu ko ga ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email sakon na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Ahmad Maiwalda Bajoga suka ce muna fatan Allah ya sa nada Olukayo da mukamin shugaban EFCC da shugaban Tinubu yayi ya zama alkhairi ga kasar sannan muna kira gare shi sabon shugaban cewa ya ji tsoron Allah a wannan amana da aka bashi sakon mu na gaba na cewa salam VOA Hausa mai albarka ci gaba da kokarin kwantar da tashin hankali da ya barke tsakanin Isra'ila da Falastinawa muna addu'ar Allah ya yayyafa wa wannan wutar ruwan sanyi daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa da Adam E Adam Gashuwa sai kuma wannan sako dake cewa assalamu alaikum VOA Hausa muna fatan yunkurin ɗan Niger mazauna ƙetare na fito da tsari da ya tara wa sojojin kasar kuɗaɗe domin tafiyar da gwamnati wannan abin yabawa ne muna fatan hakata cimma ruwa daga Rilwan Ibrahim London Uba tare da Garba Umar Tela Gombe jihar Adamawa sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mamun Salu Kauran na Moda jihar Zamfara yace halin da fararen hula ke ciki a yankin Gaza wani abun tashin hankali ne matuƙa duba da yanda a kullun lamarin ƙara kasancewa yake kuma a hakan manyan kasashe irin su America da Burtaniya ke goyon bayan Isra'ila da sunan wai tana kare kanta ne Allah ya kawo ma al'umman Falastinawa dauki amin to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
a takaice a yau alhamis kasar Isra'ila ta faɗi cewa dakaranta na shirin kai farmaki ta ƙasa a ziran Gaza amma babu wani mataki da aka yanke a hukumance akan kai farmakin rundunar sojan Isra'ila ta girke dakaru 300 a kusa da kan iyakar Gaza yayin da take mayar da martani kan harin da kungiyar mayakan Hamas suka kai wanda ya kashe akalla mutane 1,200 a Isra'ila yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar Yahudawa da yawa a fadin duniya suna fuskantar barazanar kyama kama daga birnin New York zuwa London, St. Louis da Sydney. Al'ummar Yahudawa na fuskantar kiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas ta tsakiya.
Kamar sauraro da wannan ne muka zo shirinmu na karshe, sai kuma an jima can da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato fiu na wa mai wadda ta taimaka ta kuma hada shirin, da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Karl Baba ya kuma kirin yake sallama da ku. A dakacin shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.